Here is a CD of davening of the daily services, the nusach and modes and melodies that we use. I hope it will help you both as a leader of davening and as a congregant. We'll begin with the morning services. We usually have three sections to the morning services, the first, the second, and the third. We'll begin with the first, which is in a minor mode, which sounds a lot like the Torah blessings. Baruch et Adonai Hamvarach, Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Ve'ed, da 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 da